a ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take operation ancient tofki a karo na biyu cikin kasa da kwanaki 10 rundunar dakarun kasashen yankin tofkin chadi sun sake ragargaza mayakan boko haram inda suka kashe kimanin mayaka 40 a wannan farmaki kakakin rundunar kanar timothy antiga wanda ya fidda sanarwa akan haka yace an fafata ne da mayakan na boko haram a yankin kogin komadugu da ke tsakanin Najeriya da Niger a bangaren Goskeru kimanin kilomita 30 daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Dakarun kasashen yankin tafkin Chadin sun yi likimo ne har sai da mayakan na Boko Haram suka tunkaro su, inda sojojin suka tunkari ɗan Boko Haram ɗin gadan-gadan. Kana take suka kashe kimanin guda 27 a karan farko, suka kuma rugurguza motocin yakin su guda 6 na ƴan ta'addan. Kana kuma suka kame manya-manyan bindigogi da harsasai. Wasu daga cikin mayakan na Boko Haram da sun haƙura da wannan yaƙi, inda suka ruga a guje zuwa yankin gashigar ta ɓangaren Najeriya. Kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoto kuma, sojojin suna nan suna bin su domin ko dai kamo su ko kuma a halaka su. Rundunar yankin tafkin Chadin kazalika sun kai wani mummunan hari ga mayakan na Boko Haram a yankin Abadam wuraren Malam Fatori ta ɓangaren Najeriya. Sojojin sun kashe 'yan Boko Haram 13, sun karɓo manyan bindigogi 20 da wasu ƙarin bindigogin harbo jiragen sama guda 5 da kuma akwatunan harsasai. Sannan sojojin kazalika sun gurguza motocin yaƙi guda 5 na 'yan Boko Haram ɗin, sannan sun ƙwato ƙarin wasu motocin yaƙi guda 3 da bindigogin machine gun guda 3 da gurneti 3, sannan an cafke ɗaya daga cikin manyan mayakan na Boko Haram. A halin yanzu kimanin mayakan Boko Haram guda 40 kenan suka kashe. A ci gaba da wannan sabon farmaki mai take operation ancient tafki da suke ta kaiwa a kowane bangare na kasashen yankin tafkin Chadin.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.